Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin. Amin. Amin summa amin ya Allah.
Cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu kawo muku bayani akan sabuwar fasahar amfani da wasu ƙwayoyin halittu domin warkar da miki, jambo ko mummunan rauni a jikin bil'adama cikin sauri. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustafa Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin suka fara amfani da ita kuma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan hirar tasu da shi Dr. Mustafa.
Wannan sabuwar wannan din da ake magana magocin rufi kenan. So muna amfani ne da kamar ƙwayoyin halittu don mai cimma warkewar ciwo da wuri. Abin da ke faruwa shi ne kafin wannan lokacin idan masu kaman gyambo kenan suka zo asibiti akwai sukan ɗauki tsawon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so sannan a zo ma a fara da maganin warkar da wannan ciwon. So mu yanzu abin da muke kokarin yi da magotherapy wannan ƙwayoyin halittun da muke dasawa muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma wanda ya zo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai da za a ga wani farin abu haka take rufe ciwo ko kuma yake rufe kaman jambo haka so mukan dasa wannan ƙwayoyin halittun kuma sai mu basu kamar har tsawon kwana biyu haka ko sa'o'i 48 zuwa 72 haka. So kuma muna duba mu gani wasu idan muka sa musu muka musu wannan dashen su daya akai nasara za ga gaba ɗaya ya cire mana wannan dattin. So sai kuma a zo a duba ana buƙatar a dauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon ko kuma za a bar ciwon karan kansa ya warke. So abin kuma da shi wannan sabon fasaha shine yana taimakawa musamman wajen ragewa marasa lafiya ya tsawon lokacin da ya kamata su yi asibiti tunda akwai wanda za ka ga sun zo asibiti sai su yi kamar wata biyu wata uku suna gadan asibiti. To idan muka yi amfani da wannan sabuwar fasahar cikin kudurar Ubangiji sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba. Kuma muna amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da nake cewa diabetic ulcers masu gyambo kenan na ciwon suga idan har babu kamar affectation na vessels ɗin ana samu su warke da wuri. So muna amfani da kuma wannan fasahar na dasan ƙwayoyin halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki ƙwayoyin cutuka suka shiga ciwon ana samun ciwon zai buɗe. So in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon. So mu dai abin da muke shine muna ƙoƙarin amfani da wannan ƙwayoyin halittun mu dasa su don su wanke mana su cire mana wannan ciwon cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da naje na gani shi ma aiki aka wa shi wannan matashin an kai wajen kusan kwana 8 yau a wanke da safe a wanke da yamma amma jiya naje na masa wannan dashen da na masa dashen nan jiya wajejen da safe sai yau da safe na koma da na koma har sun goge mana wannan dattin gaba daya cikin ƙasa da sawi 24. So amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana 8 ana ta da safe a goge da dare a goge
ka ambata ƙwayoyin halittu kaman kuna samar da su ne a laboratory ko kuma yaya wace hikima kuke samar da waɗannan ƙwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan fasaha?
Ito wata munan muna aikin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ne ta ɓangaren ta hanyar laboratory. So akwai dai wanda suke mana kamar supply kenan idan muna da buƙata za mu yi musu magana sai su kawo mana wannan ƙwayoyin halittu sai su processing sai su kawo mana mu kuma sai mu yi wannan dashen.
To ka ce yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi miki ko gyambo ya zuwa yanzu kun samu wani mizani wanda misali za a ce idan jambo a jikin mutum inda zai yi wata daya yanzu a sati biyu zai warke?
Muna da tun da akwai waɗanda magani akwai matar da ta zo da abin da muke ce mana necrotizing fasciitis a na kafa kenan watan kaman a Hausance nake jin cutar da ake ce masa bara kenan
bara
so ita wannan matar ita tayi sa'a da ta zo tana zuwa bata wuce kwana biyar ba asibitin nan sai muka fara mata wannan dashin muka yi so biyu muka sa mata kuma na farko yi kwana biyu na biyu kuma yi kwana uku to cikin kwanaki biyar gaba ɗaya wannan datin da ba a so wannan ƙwayoyin halittun suka fitar mana da su so yanzu magana da muke har an sallame ta ta tafi gida saboda sai da sai ma da aka yi mata da shan fata so banda ita ma akwai shi ma wani matashi da yazo daga Jigawa shi ma yazo da wannan necrotizing fasciitis din shi ma cikin kwanaki biyar muka samu wannan magana da muke na kwana biyar da a ce za mu fi yanda muke yau a dressing gobe a dressing za su iya yin kamar wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan dressing amma cikin
tsarin baya
yau fiye da na tsarin baya cikin kwanaki biyar muka cimma abinda su likitocin dashi watan plastic suke so kenan abinda muke ce ma kamar granulation tissue kenan ciwo ya koma ya ja har a zo sannan a yi aikin.
Wato kamar za a iya cewa yanzu wannan fasaha ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke duk wata lalacecciyar fata da ba a so a kan nishi sannan a yi magani misali?
Haka ne sabida abin da ke faruwa shi waɗannan ƙwayoyin halittun suna yin abin da nake ce ma kamar microsurgery watan abu ne da ake nufi cewa kamar abu ne wanda wuka ba zai iya yi ba sabida suna iya bambancewa tsakanin mataccen fata ko kuma da kuma wanda yake da kyau da kuma mai rai kuma wani abu da nake cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure
kuma suna adana
yawa suna adana so shi isa kuma banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa suke zuba a cikin kan wannan ciwukan so sabida muna gani ciwukan da muka samu waɗannan ƙwayoyin halittun idan muka zo muka kwashi muna ganin yanayin jini da ke gudana a kan wannan ciwon yana ƙaruwa sosai kuma mun san cewar duk wani ciwo sai sabida mun san jini na ɗauke da hemoglobin da kuma oxygen so akwai wannan da suke taimaka sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri so idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin datin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci
kuma wannan rubabbiyar fata
yawa rubabbiyar fata kenan sloth kenan a turance muke cewa so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kadan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma waɗannan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fida daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi bangaren sabi kamar plastic ana samu yanzu muna aiki kimada ta bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wayannan ƙwayoyin halittun
bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a na gargajiya
eh gaskiya sabida abinda yanzu muke ƙara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wani wanda yake yawo da wani gyambo a jikinsa da ya san ya ciwar ya daɗe yana magani bai kai ga samun sauki ba muna iya gwada wannan ƙwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara yanda ake bukata
baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin ɗan adam saboda ruɗewa ko rashin yaruwar warkewa
to anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ƙarshen tattaunawar tasu yanzu a madadin Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Mahmud Ibrahim Kwari da ma Julie Lathers Gresham ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya.
Sarkin baiwa Sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya Sarkin baiwa.